Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake muku magana akan mitoci 22 da 25. A jamhuriyar Niger za a iya kama mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina kuma a koda yaushe ta kafar sadarwar internet akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Sauraro, assalamu alaikum. Maryam Dauda ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke fata kun tashi lafiya. A cikin shirin namu na yau, Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin a bari ya huce. Da farko dai, bari mu fara da cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum sauraro, ga labaran mu karantawa Jummai Ali. Jiya Juma'a, sakataren tsaron Amurka Ash Carter ya ce sojojin Amurka sun kashe Abdulrahman Mustafa Al-Kaduli, ministan kudin kungiyar ISIS, wanda kuma shi ne yake kula da harkokin kasashen waje na kungiyar. Mr. Ash Carter ya ce sannan a hankali suna kawar da wakilan majalisar ministocin ISIS. Mr. Carter bai faɗi ba dada ko Al-Kaduli, wanda kuma ake kira Alhaji Imam, an kashe shi ne a Iraq ko kuma a ƙasar Siriya. Haka kuma bai faɗi ko harin jiragen saman yaƙi ne suka kashe Imam ɗin ko kuma an kashe shi ne a sumaman da aka kai ba. Jami'an ma'aikatar tsaron Amurka sun ce Al-Kaduli yana shirye-shiryen kai hare-haren ta'addanci a kan ƙasashen yammacin duniya. A farkon shekarun 2012 aka sako Al-Kaduli daga wani gidan waƙafin ƙasar Iraq, kuma Amurka ta yi tayin ba da takwicin dala miliyan 7 ga duk wanda ya bata bayani dangane da Al-Kaduli. Shugabar kasar Kosovo Atefeti Jagjaga ta ce kasarta ta ƙara zagi dantse a yunkurin kama 'yan kasar waɗanda suka zama mayakan ƙasashen waje da ƙungiyar ISIS a Siriya ko kuma Iraq. Shugabar ta yi wannan furucin ne a lokacin da ta kawo ziyara sashen Albania nan muryar Amurka. Shugaba Atefeti ta ce a yayin da a bara aka gano cewa mutane 13 daga Kosovo sun shiga kungiyar ISIS, babu wani ɗan ƙasar da ya shiga kungiyar a bana. Ta ce ƙasar Kosovo ita ce ƙasar da take da sihin tsarin 'yan sanda a yankin, kuma ta kama 'yan ƙasar da dama waɗanda suka shiga cikin kungiyar ISIS. Ɗaruruwan matasa daga yankin Balkan sun zama mayakan ƙasashen waje a Siriya. Ma'aikatar harkokin cikin gidan Kosovo ta ce kimanin Albaniyawan Kosovo 320 ne suka shiga kungiyar ISIS, kuma kimanin 60 daga cikinsu sun mutu a Siriya. A can ƙasar Belgium kuma lauyoyin gwamnatin ƙasar sun ce yanzu haka suna tsare da mutane 3 a sakamakon sumaman ayyukan daƙile ta'addanci da aka gudanar a birnin Brussels. Hukumomi sun ce an kai sumaman ne a saboda kama wani bafaranshi da aka yi a birnin Paris ƙasar Faransa a ranar Alhamis. Ana tsammanin cewa shi wannan bafarancin da aka kama yana ƙulla maƙarƙashiyar kai sabon hari. Haka kuma ofishin lauyan gwamnatin Belgium ya ce masu bincike sun yi amfani da gwaje-gwajen ƙwayayen halitta na gado da ake cewa DNA da Turanci domin tantance ko na Jim Lacroix yana ɗaya daga cikin masu harin ƙunar baƙin waken da ya tarwatsa kansa a filin saukar jiragen saman birnin Brussels a ranar Talata. Haka kuma an danganta Najim da hare-haren da aka kai a ranar 13 ga watan Nuwamba a birnin Paris da mutane 130 suka mutu. Jiya Juma'a, sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya je birnin Brussels domin yin shawarwari da jami'an Belgium da kuma shugabannin Turai akan hare-haren. To, waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Juma'a, jami'an ƙasar Afghanistan suka ce masu harin ƙunar baƙin wake na ƙungiyar Taliban sun kashe General Khan Aga da mai tsaron lafiyarsa a lardin Kandahar da ke kudancin ƙasar. 'Yan bindiga guda 3 da suka makala nakiyoyi a jikinsu ne suka shiga gidan General Khan da ke gundumar Dant a ranar Alhamis da daddare. 'Yan bindigan sun yi shigar burtu domin sun shiga gidan ne a matsayin baƙi. 'Yan bindigan sun buɗe wuta kafin suka tarwatsa kansu ko kuma aka kashe su a musayar harbe-harbe da jami'an tsaro. kungiyar Taliban ta yi ƙirarin cewa ita ke da alhakin kai harin, yayin da mai magana da yawun kungiyar yake faɗin cewa masu harin ƙunar baƙin waken kungiyar guda biyu ne suka kai wannan hari. Hukumomin ƙasar Ukraine sun ce jiya Juma'a suka gano gawar ɗaya daga cikin lauyoyin da ke kare sojojin Rasha da ake wa shari'a bisa zarge-zargen yin ayyukan ta'addanci. Lauyan mai suna Yuri Grabowski shi ne ke kare Alexandra Alexandrov, wanda aka kama a watan Mayun bara bisa caje-cajen ta'addanci da suka kunno kai daga rikicin neman a ware a gabashin ƙasar Ukraine. An gano gawan Mr. Gabrowski ne an binne kusa da birnin Kiev. An yi zargin cewa Alexandrov da wani soja suna cikin rundunar sojan Rasha a bara a lokacin da suka tsallaka kan iyaka suka shiga ƙasar Ukraine. Rasha ta musanta cewa da hannunta a tsallakawar da sojojin suka yi zuwa Ukraine, kuma ta ce sojojin biyu sun bar aiki a rundunar soja ta musamman kafin suka tafi zuwa fagen daga don raɗin kansu. To amma sojojin sun ƙaryata ikirarin Rasha, maimakon haka suka ce har yanzu suna cikin rundunar sojan Rasha. A ranar 5 ga wannan wata na Maris, Grabowski ya ɓace. ‘Yan sanda suka kama mutane biyu dangane da ɓacewar nasa. Ɗaya daga cikin waɗanda aka kama ne ya kai masu bincike wurin da aka binne gawan shi Mr. Grabowski. Malamin 'yan shiyan Iran Muqtada al-Sadr jiya Juma'a ya yi barazana ƙara ƙaimin zanga-zanga idan Prime Minister ƙasar bai ƙaddamar da sauye-sauye a majalisar ministocinsa ba. Malamin mai tasiri ya gabatar da wannan saƙo ne ta wani wanda ya wakilce shi wajen huduba da dubban 'yan ƙasar Iraq ɗin suka halatta a birnin Baghdadza. Muqtada al-Sadr ya buƙaci Prime Minister Haider al-Abadi da ya tunkari cin hanci a gwamnatinsa, ya maye gurbin ministocinsa da wasu waɗanda ba su da alaka da siyasa kan makon gobe. A duk mako ya bayan al-Sadr sukan yi zanga-zanga domin matsawa gwamnatin lamba ta aiwatar da canje-canje. Prime Minister Abadi ya bayyana damuwar cewa zanga-zangar za ta jawo wa matakan tsaron Iraq barazana. To amma har yanzu bai ƙaddamar da sauye-sauyen da ya gabatar da shawaran su a watan Fabrairu ba.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu saurare a gyara zama ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na Abari ya huce.
Wanda masu hikimar magana suka ce shi ke kawo rabon wani. Thank you.
yet believe me, my beautiful woman. I can't stand losing you to somebody else. Please, darling, come back to me. Please, 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 baby. Yeah, my beautiful woman. Give you one more chance. Beautiful woman, give me a chance. I keep singing, beautiful woman, yeah, give me one more chance.
To jama'a masu sauraro, barkamu da sake saduwa da ku. Halima, da fatan cewa an waye gari lafiya.
Lafiya, malam Iro.
Kin san abin da ya faru a makon da ya shige.
Da nai balaguro.
Da kika yi balaguro, kin san abin da ya faru kuwa?
A'a.
Ai mun tada tsimin da tije. Saboda ranan ana sanya a bari ya huce, wato na ji waya ya fi abin da ya fi. Mutane suna kira.
To wannan waƙan ma ina ga.
Shine nace to bari yo malaika Najeriya. Najeriya ma akwai tsaffin waƙoƙi da aka yi da suka yi tashi sosai, kamar wannan waƙa ta Cloud 7. Mai suna Beautiful Woman.
Ni ban san waƙan nan ba.
Eto, amma da ya kamata cikin saboda wannan waƙa ma ta yi abin nan.
Ƙwaƙwalwa ta ba ta tuna na ma taɓa jin wannan waƙa.
To wataƙila dai, wataƙila kin manta ne.
Wataƙila kuma iyakacin ta dai Najeriya ba ta tsallaka kan iyaka ba a lokacin.
To bari zan shi, akwai wata waƙar Bongos Ikwe, za mu zo mu sanya, wataƙila ko za ki iya tuno wannan waƙa.
To.
Mun karkaɗa kunnuwa Halima.
To Malam Iro, kamar yadda muka saba dai za mu miƙa gaisuwa fatan alheri da kuma sada zumunci da ma sauraron wannan hili na abari ya huce. Da farko ga gaisuwa zuwa ga dan malikin Wandi na farko, Yakubu Umaru Wandi na asibitin koyarwa na jihar Bauchi, da fatan yana nan lahiya. Sai kuma wata gaisuwa zuwa ga Rashidat Ahmed, malamar makaranta Aliman Katagum a jihar Bauchi, da kuma gaisuwa da fatan alheri zuwa ga Hajiya Hawwa Garba Buriyal wadda ke da Maturu, wadda kuma muke yi mata aziyar rasuwar ma'aihinta. Allah ya ji kanshi, ya rahamshe shi, ya gafarta mishi, ya sa ya huta su.
Amin.
Kuma Allah ya ƙara dangana, ya sanya zukata. Amin summa amin.
Amin summa amin.
Ga wata gaisuwa zuwa ga Alhaji Musa Rijau a jihar Naija, da wata yana nan lahiya. Sai kuma wata gaisuwa zuwa ga ƴan uwa kuma abokan aiki Isa Lawal Ikara da Muhammad Ibrahim Kwari, waɗanda suka samu ƙaruwar ƴaƴa maza. Yawa,
dan
Isa, yawa, wajen Isa Lawal Ikara ya samu Ahmad, shi kuma Muhammad Ibrahim Kwari ya samu Al-Amin. Allah Ubangiji ya raya, ya ɗayyaba. Amin summa amin. Ga wata gaisuwa zuwa ga Alhaji Musa Husaini mai unguwa, kuma ma'aikaci a rediyon haɗin kai a Magariyar Kitari, ƙasar Jamhuriyar Nijar, da Gambo, ko kuma ɗan Gambo mai Atamfa Gumel, da Antaru Mayan Ƙarhi a Magariyar, da Gambo Tayar a Magariyar, na Maman Salisu Sa'idu a unguwar Nasarawa Magariya, da Alhaji Mamuda Galadima mai kantin sauki a Magariya, da Yakuba Ganye Mallamawa Dingas. Sai kuma wata gaisuwa zuwa ga Tela Sale Kuntaru Ɓaure jihar Katsina, wanda yanzu haka yake ƙasar Saudiya, da wata yana nan lahiya. Ga wata gaisuwa zuwa ga Safwan Adam da Kabiru Babandi da Shehu Adamu Rijau da Jamila Hassan Dutsin ma, da Hassan Ibn Muhammad Almangawi Macina, da Haruna Bibi Waitar Masuwa, da Hajiya Hawwa Baba, sai kuma Muhammad Bashir, da fatan duk suna nan lahiya.
To Halima, gaba sai gaisuwar Justice Abdullahi Manzo Faki tare da Shaibu Sarkin Fulanin Facebook, sai Muhammad Mai Kasid Cross Kawuwa na yankin ƙaramar hukumar Kukawa a jihar Borno, sai gaisuwar Salisu Alhaji Azare tare da Kasim Dan Malam Bawada, sai Adamu Aliyu Ungulde tare da Ahmed Saha, sai Nura Umar manya-manya tare da Ibrahim Isa Babris, sai Abubakar Sadiq Funsoli tare da Ajiya Maina Idrisa na Fika, sai Abdullahi Sida Aliyu tare da Abdullahi Liman Sirko, sai Amin Muhammad Bashar tare da Aliyu Muhammad Birnin Kudu, sai Buhari S.A. Bailey tare da Yahuza Shafi'u Giwa, sai kuma gaisuwar ta'aziyya zuwa ga shugaban majalisa bari ya huce na Facebook, wato Ismail Umar Bima Mai Gombawa. Muna taya shi tare da dukkan yalansu ta'aziyya ko kuma in ce muna alhini na rashin da suka yi na wato na Hafsat da fatan Allah Ubangiji ya ji kanta da rahama Allah ya sa ta huta.
Amin ya Allah.
Dan ban gaisuwa zuwa ga Hajiya Uwani Abubakar Yola sai kuma gaisuwa ta fata alheri zuwa ga Alhaji Aminullah Umar wanda a yau Asabar din nake nada shi a matsayin magajin garin Gwandu tare da mai girma marafan birnin Kebbi Alhaji Muhammadu Bello marafa wanda shi ma yau ake nada shi dukkan su a fada mai martaba sarkin Gwandu dake birnin Kebbi da karfe 10 na safiya Allah Ubangiji ya taya su riko. Muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga iyalan Yazidu Bala Alhassan controller prison wato controller na gidajen kurkuku a birnin Kebbi wanda za a daura auren diyarsa wato Ramlatu Yazidu Bala Alhassan da angonta Aminu Bello Suma a yau din nan a kofar gidan shi Yazidu Bala Alhassan dake shiyar Badariya a birnin Kebbi da karfe 10 na safiya Allah Ubangiji ya sanya alheri. Sai dan ban gaisuwa zuwa ga shugaban kungiyar muryar talaka ta kasa wato Zaidu Bala kofa sabuwa ba wai akwai tsohuwar kofa ce a Kebbi ne ake ce kofa sabuwa
eh to wai sani da bari da in yi shiru da na so in ce na ji labari zai yi amarya a Niger amma bari in yi shiru ka in hada shi hada da uwar gida da amarya
sai da kika hada shi tukun na zaki je ki rufe bakin ki
an kullure na yawan zuwa Niger
Kedai makiya so ya je Niger ki ce makiya so ya je Niger amma fa da gaskiya
saboda ka san tsiyan maza yanzu kwatsam sai su ji ayyiririrai ba su san daga ina ba saboda haka ni dai ku tuntubi Zaidu Bala
a to kedai kawai dai saboda yawan zuwa Niger din da yake ne kawai to ba bari mu rufe da mika gaisuwa za ga Alhaji Musa mai nama na Babaldu da iyalansa ina gaida takwarana da fatan duk kuna nan lafiya kalau Halima ga waka da nake fada miki ta Bongo Sikwe ban san ko kin san wannan waƙar ba.
No more water in the well ita na sani
oh true love gotta keep right on searching till I find nothing good comes easy this I know Gotta keep right on searching till I find that I've been searching for true love. Gotta keep right on searching till I find nothing good comes easy, this I know. Gotta keep right on searching till I find. Man, I've been trying hard, mighty hard to find true love. But as yet, I ain't had much luck. But I'll keep trying till I find. You know the Bible said, if you seek, you will find. Ain't no doubt, Bible must be right. Well, I'll keep right on with my search that I've been searching for true love. Gotta keep right on searching till I find. Nothing good comes easy, this I know. Gotta keep right on searching till I find. Yes, I've been searching for true love. Gotta keep right on searching till I find. Nothing good comes easy, this I know.
Halima, kika ce waka da kika sani ta Bongos. Waka sa ta no more water.
Ba mu iya English ba mu kai no more water in the well. Water no dry. Menene
water don't dry.
Water don't dry. Mu da kawai mu iya wai mu.
Kesan waɗanda aka tada musu tsimi man cewa ne ma an faɗa miki ba wai dattijanmu na Najeriya ba ne. Na tsammani Leo ma dai watakila tun da na ga yana kada.
Oho, na so ina aza satin da ya wuce kake magana.
A'a, kamar cikin wannan satin zan ce kawai wannan sati da muke ciki a yau.
Kaga Ladan Ayawa. Ladan Ibrahim Ayawa, waka tsakani da Allah yayi na ce a'a.
Saboda ya tuda bongos ne
yanzu
wannan waka lokacin da muke kakkaɗe rumbu muna neman waƙoƙin da za su shigo wannan asabar ɗin da Ladan ya ji gaba ɗaya sai miki.
Oh, ni kuma kai zan tsokana amma wata Hausa lokacin da kuke burka ka babur Hajjos ku je ku kallo ku yi kallo ku koma Bauchi.
Wai labarin me kike tafi da shi?
Wani labari ne wanda Aliyu Muktar Kwalli ya rubuto. Wai wani zakara ne suka kulla abota da Zaki. Sai Zaki ya ce duk sanda ka ga wani abu zai cuce ka ka haye kan bishiya ka kira sallah ni kuma zan zo in taimake ka.
Ba ta kiran sallah nan dai shine kamar signal cewa ga wani abu.
Yawa to shikenan wata rana sai zakara ya karo da dila sai ko yayi tsalle ya haye kan bishiya ya kira sallah. Dila
sarkin wayo.
Sosai. Ya kira sallah ya haye kan bishiya ya kira sallah sai dila ya ce to sako mana mi jami'i.
Mi jami'i.
In tinye kama. Sai zakara ya ce to dan jira ka dan liman ya zo. Nan take kuwa sai ga Zaki. Sai dila ya kwasa da gudu. Sai zakara ya ce tsaya mana ga liman nan. Sai dila ya ce a wannan ba dan mazhaban mu bane kuma da ganin sa ba dan halul sunna bane.
Daga wani wuri ya mutu.
Daga na san daga ganin gashin bakin shi ya san cinye shi zai.
Wato gaba da gaban ta kenan. Haka ne. To ina jin watakila za mu dasa birki ne ko kuma dai wani labari ne kika
a wannan kuma Adam A Adam Gashuwa ne ya aiko wannan labari. Wai wata mata ce da mijinta. Mijin ya samu kuɗi sai ya siyo kaji aka yi farfesu. Daga cikin kajin akwai wani babban zakara. Lokacin da suke cin farfesun sai matar ta dauki cinyar zakara ta yaga. Sai ta ce Allah sarki abun mamaki ɗazun nan da rana zakara ya sare na ƙafa. Ka gane? Mai gida ne ya siyo kaji a ciki akwai wani babban zakara. To sai da har aka gama gyaran shi an yi farfesu matar da ta dauki cinya ta yaga. Sai ta ce, Allah sarki, abun mamaki, ɗazu da rana zakara ya sare ni a ƙafa. Sai mijin ya ce mata, to aike ma gashi na yanzu kina ramawa. Sai ta ce, kai ni fa ba santi nake yi ba. Ai santi sai su albasu. Me kace ni? A kai ne albasu, kace albasu da me kuma?
Saboda masu magana albasa ba.
A kai kace dai albasu.
Ni na faɗa albasu, amma ai wasu ne suka kawo wata magana.
Ni dai ban san.
Cewa wata barin faɗa muke da haka.
A ka san mamakin da nake, zan iya tuna santun kowa banda naka.
Saboda ba na yi ne, shi yasa ba za ki iya tuna ba. Allah kuwa. Da ina yi da zaki tuna ke din?
Ina ma Maryam Dauda tana ɗakin nan ko Ibrahim Jarmai.
Ato ne watakila dai akwai wanda kike karewa dai ba kya zuwa faɗa.
A'a, na ji dai Sahaba yana koyawa Jamila da ake waina. Yana cewa shi dai ya san ana haɗawa da menene amma bai san waina ana haɗa ta da albasa ba.
Yawwa, ashe kin ɗauko magana gaskiya ke ne.
Da aka ci waina da miyar taushe.
Yawwa, waina aka kawo aka ci da miyar taushe kuma aka sa albasa a cikin wainar. To da Sahabu ya ci masa shine sai Jamila
malamin girki
shine sai take tambayarsa wai menene wannan kaman baki a ciki din nan ne ga sai ce mata albasa ci.
Na je na ta shi dai a kosai ya san ana sa albasa amma a waina
ba a sawa a masa. To kuma da ya ji lokacin suna maganan ne muna zaune akan tebur shine sai muka fara zolens muna ce sunan wata unguwa a Kano wai albasu.
Ni kuma na aza kai ma wainar ka tauna da albasa ka ji zamzamzam shine ka ce sunan wani gari albasu.
Ba ai haka ba.
Santa ai sai da ka abinci ya daɗi.
Gaskiya haka. Ma sauraro damu da sa'aya saboda mun cinye lokacin sai makon gobe da Allah Ubangiji ya nuna mana.
Madalla, kafin mu kai ga ƙarshen shirin namu na yau, yanzu dai ga takaitattun labaran duniya.
Jiya Juma'a, sakataren tsaron Amurka Ash Carter ya ce sojojin Amurka sun kashe Abdulrahman Mustafa Al-Kaduli, ministan kudin kungiyar ISIS, wanda kuma shi ne yake kula da harkokin kasashen waje na kungiyar. Mr. Ash Carter ya ce sannan a hankali suna kawar da wakilan majalisar ministocin ISIS. Shugabar kasar Kosovo Atifete Jagjaga ta ce kasarta ta kara zage dantse a yunkurin kama 'yan kasar waɗanda suka zama mayakan kasar waje da kungiyar ISIS a Syria ko kuma Iraq. Shugabar ta yi wannan furucin ne a lokacin da ta kawo ziyara sashen Albania nan muryar Amurka. A can kasar Belgium kuma lauyoyin gwamnatin kasar sun ce yanzu haka ana tsare da mutane uku a sakamakon sumaman ayyukan daƙile ta'addanci da aka gudanar a birnin Brussels. Hukumomi sun ce an kai sumaman ne a saboda kama wani Bafaranshi da aka yi a birnin Paris kasar Faransa a ranar Alhamis. Ana tsammanin cewa shi wannan Bafaranshin da aka kama yana kulla makarkashiyar kai sabon hari. Haka kuma ofishin lauyan gwamnatin Belgium ɗin ya ce masu bincike sun yi amfani da gwaje-gwajen kwayoyin halitta na gado da ake cewa DNA.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo muku da wani sabon shirin. Kuma a lokacin za ku ji shirin ƙaramin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed zai kawo muku. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.